time with the big baby.
Bana an dau magana an jure kallo da ido ga madara nan da zuma in za a sha sai a fadi
madara 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 madara
ga madara nan da zuma in za a sha sai a fadi kai sarkin kudi wata rana za ka sha
madara 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 madara
ni nan gani a bari ya ga dangaruwa a bakin tulu babu shanka inda ya karta hankal tulu amma in aka bar ta bakin tulu babu sauran mai zuwa dan sharuwa gun tulu
jigida 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 jigida
ai ku ta yani biga an zo gona da walda azurfa wai dan abani aka ban zafi na zafi azurfa
wai sai na shiga gonar sarki kuma sai na saci kazar sarki Toni ban shirya shan duka ba ban shirya shan zaki ba ban sallama da gida ba kun ga baza na je yari ba amma 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 zambi gargada gargada zambi dali mu hau dan a chaba zambi tariki tariki ta zambi dali zambi dali ga jo ta kati fa
zambi gargada gargada zambi dali
iye
zambi dali ga jo ta kati fa
iye
zambi gargada gargada zambi dali
iye
zambi dali mu hau dan a chaba
hasala wai dan an ce su dai na ciko
mun sha fama har yanzu muna kai dan jiki da tabo baba dan ba dana fadi ta yanda mun ka fara dabo
an jawo magana labari sabo da kida mun sai candaliya domin kure hasken fitila wani ya taka gaya ya sai honda ya sai da kiya ni ba ni son fitina sai dai ku ci kanku yan jaraba an bai kura ajiya na hasi ita ta bai akuya ku kun san akuya in har ta ci san ba ta biya kura ta yi magana akuya wai ta kai shi nita kura da ta hasala nan dai wani jarar zakara biyu babu akai dan babu hasi ba akuya madara
gargada gargada